kasa Wikipedia. Kamar yadda kuke gani a yanzu, wannan dai shine babban shafin, wannan shine babban shafin Hausa Wikipedia. Za ku ga idan ka shiga za ka ga an sa barka da zuwa Wikipedia ta Hausa, Encyclopedia ta kyauta wadda kowa zai iya gyarawa. Mukaloli 5,132 a cikin harshen Hausa. Yawwa, kamar yadda kuke gani wannan shine babban shafin Hausa. Ga wasu makaloli da za ku iya ingantawa, sannan kuma ga wasu mukaloli da ake bukata. So kamar yadda kuke gani dai, duk abin nan da kake bukata a yanzu sai kai clicking akan article din, sannan ka shiga, sannan sai ka sanya hoton da kake bukata. Misali, amma misali kafin nemo mukalan da nake bukata in sanya mu hoto, akwai abubuwa kwararru wanda suke da matukar amfani wanda ke editing din Hausa Wikipedia. Sun abu na farko shine abin da ake cewa mobile view da kuma desktop. Idan kana amfani da mobile view, so akwai wasu features waɗanda babu su a desktop. Kuma kana amfani da desktop, to shine makwara wurin hanyar da zai samu maka da duk wasu features da kake bukata. So saboda haka ina bada shawara, idan ma mutum yana amfani da mobile view ne, to ya canza abin nan din shi zuwa desktop. Idan ka zo nan wurin zaka ga akwai inda aka saka mobile view, ma'ana yanzu ina desktop ne. Wannan mobile view din da aka saka a nan wurin, idan na danna shi yanzu, view din interface ina zai juya zai koma irin na mobile view. Amma idan na bashi haka, hakan yana nuna min cewa yana kan desktop ne. Misali, bari in danna shi ku gani, na danna shi yanzu zai processing sai ya bayar da ni mobile view. To kun ga haka shine yake mobile view. Gashi nan abin da aka rubuta muhimmiyar sanarwa, barka da zuwa Hausa Wikipedia, daga cikin shafukan Wikipedia a harshen Hausa. Kun gani? To idan ka je can ƙarshe, idan kai click din ha.wikipedia.org, idan ya kai ka can, to in kana bukatar ka koma desktop sai ka je can ƙasa, sai ka nemo inda aka rubuta desktop din, kamar nan gurin, sai kai clicking akan desktop din. Idan kai clicking akan desktop din, shine automatically zai nuna maka view irin na computer. Shi yasa ko da yaushe link din da yake bayarwa, idan na desktop ne yana bayar da ha.wikipedia.org, amma kuma idan na waya ne zai ba da ha.m.wikipedia.org.